الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan Zulqa'ada hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 25 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurat a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya na babban malami Professor Muhammad Al-Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wato wanda sharhi ne na littafin nan na Iziya na Malam Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah wannan kuma shine darasi na 92 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan a cikin babin aikin haji satin da ya gabata mun tattauna akan sunanul ihram sunnonin harama da aikin haji inda malam yace guda hudu ne akwai wanka wato almuttasilan bihi wanda yake saduwa da shi harama din duk da cewa kamar yanda muka tattauna babu wani wanka wanda ya zama to ko da yake maganar wanka ba matsala ko mun tattauna cewa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya da yazo Zulhulaifa yayi sallah ko da yake maganar sallah raka'a abin nan akwai hadithin Zaid bin Thabit cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa igtasal ko wannan kaga kenan wanka yana daga cikin sunanul ihram sannan sai kuma at-tajarrudu min al-makhid wato mutun zai cire din kakken kaya gabaki daya sai zamto ya ci gaba da zama cikin wato zanin daurawa farjalle kenan da kuma mayafin yafawa da kuma takalmi budadde sannan sai kuma sallah raka'a biyu wadda ba ta farilla ba to wannan ce muka tattauna cewa shin akwai wata sallah ta ihrami ko kuma a kawai koda bayan sallar farilla ne mutun ya gama sallar farilla zai iya harama da aikin haji aka ce eh hakan shine yafi zama daidai kamar yanda muka karanta ko to sanan na hudu akwai talbiya ita ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata hazuwa karshe to bayan nan sai kuma muka shiga aujuhul ihram wato nau'o'in ihrami ko harama da aikin haji inda malai yake cewa akwai ifradi akwai kiran akwai tamattu'i kuma malam Abul Hasan Ash-Shadhili ya tafi cikin goyen bayan fifikon aikin hajjin ifradi akan sauran shine mutun yayi harama da aikin haji kawai to sai muka shiga tattaunawa game da shin wani nau'i ne cikin nau'o'in aikin haji yafi falala na farko dai akwai ifradi shine yin aikin haji kawai ba tare da umara ba sannan na biyu akwai kiran shine umara da aikin haji a hade ba tare da raba su ba sannan akwai tamattu'i wanda shi kuma umara da aikin haji amma yin umara daban sannan bayan an gama mutun ya warware sai kuma ya dawo ya sake yin harama da aikin haji to wannan shine aikin hajjin tamattu'i to shine muke tattaunawa game da wanne ainihin wato yafi falala akwai wanda suka tafi akan fifita ifradi akan tamattu'i da kirani wannan kuma shine mazhabin Malik kuma shine zahirin kauli daga Shafi'i rahimahumullah suka ce ifradi yafi falala akan sauran nau'o'in aikin haji kuma yafi kamala, kuma wannan ita ce maganar da aka ruwaito daga Umar da kuma ɗansa Abdullahi dan Umar da kuma Sayyidina Uthman da Jabir da uwar muminai Aisha, Allah ya ƙara musu yarda dukansu. Cikin hujjojin su mun karanta guda biyu. Hujja ta farko, abinda ya tabbata daga nana Aisha da Jabir da Ibnu Abbas da Ibnu Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi harama da aikin haji, a wata ruwaya yayi harama da haji kuma mufridan, ma'ana yayi ifradi. Wannan hadisi ne wanda yake nana Aisha ta ruwaito shi, hadisin yana cikin Bukhari kamar yadda muka faɗa da Muslim. Sannan dalilin su na biyu suka ce khulafa'ur rashidin, wato manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Uthman da Ali, bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun dinga yin ifradi kuma suka dimanci yin ifradi, duk da cewa an yi sabani akan sayyidina Ali shin ifradi yayi ko tamattu'i. Wannan shine inda muka tsaya ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wannan mazhabi na farko, mazhabin Imam Malik da Imam Shafi'i, na cewa ifradi yafi falala. Daga cikin hujjojin su akwai hujja ta uku, shine annal ifrada, suka ce domin shi hajjin ifradi la yajibu fihi damun, wato zubar da jini baya wajaba a cikinsa. Bil ijma, wannan malamai duk sun yi ijma'i akan aikin hajjin ifradi babu zubar da jini. Me yasa ba a zubar da jini a aikin hajjin ifradi? Suka ce likamalihi bi khilafit tamattu' wal qiran, wai saboda yafi cika, yafi kamala, shi yasa ba a nemi sai an zubar da jini ba kamar yanda ake zubar da jini a tamattu'i da qirani. To sai malam shi kuma zai sake yin fashin baki akan wannan, sai cewa amma ma zakarahul musannif rahimahullah min irdafil hajjil mufradi mufradi bil umra, wato Abul Hasan Ash-Shadhili ya ce za a iya yin irdafin aikin haji, ma'ana idan mutum yayi ifradi yayi aikin haji kawai, bayan ya gama aikin haji wai zai iya goya umara kuma daga baya. To shine sai ainihin doktor yake cewa amma maganar al-musannif Abul Hasan Ash-Shadhili na cewa min irdafil hajji al-mufradi, wato za a iya yin wato abun nan goya wato al-hajjil mufradi, wanda yake aikin hajji mufradi wato ifradi, zai iya goya shi bil umrati da umara. Falam yarid min fi'il salafi salih ridwanillahi alayhim, to wannan gaskiya ba a samo shi ba daga aikin magabata na kwarai, Allah ya kara musu yarda, cewa bayan mutum ya gama aikin haji na ifradi ya gama, sannan kuma ya goya umara ainihin wato akan aikin haji. Wa inna ma adina annabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Aisha, abinda ya faru ma kawai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi izini ne ga uwar muminai Aisha bi fi'ilihi, da ta aikata wannan irdaf din, ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa nana Aisha izinin za ta iya yin irdafi, ma'ana ta goya umara bayan ta yi aikin haji. Hinashtakat, lokacin da nana Aisha ta kawo kukan fawatat tamattu'i, wato kubucewar aikin hajjin tamattu'i alaiha akanta, wa qad fa'alathu sa'iru azwajihi, wanda sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi suka yi, ma'ana tazo za ta yi aikin hajjin tamattu'i sai jinin haila ya zo mata, wannan yasa ba ta da zabi dole ta yi ifradi. Sauran matan da Annabi ya zo da su sallallahu alaihi wasallam a wannan shekarar su sun samu yin tamattu'i, kenan kaga sun yi umara da aikin haji. To kukan nana Aisha ko korafinta shine ita za ta koma da aikin haji kawai, su kuma za su koma da falala guda biyu, sun samu yin aikin haji kuma sun samu yin umara. An fahimta ko? Wa qad qala laha sallallahu alaihi wasallam, duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa nana Aisha ya kafiki hajjuki, aikin hajjin ki ya isar miki, ba wai sai kin koda baki samu umara ba, baki da matsala. Aikin hajjin dama kala uku ne, kuma kin dauki daya daga cikin nau'o'in guda uku kin yi, dan haka baki da matsala. Ana iya yin ifradi, ana iya yin tamattu'i, ana iya yin qirani, kuma duk nau'o'i ne cikin nau'o'in aikin hajji, dan haka kin dauki ifradi kin yayi aikin hajjin ki. Faqalat, sai ta ce ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, yazdurun nasu bi nusukaini, yanzu mutane za su koma gida ne fa da ibada guda biyu. Taqasudu darrati, ha tana nufin kishiyoyinta abokan zamanta, shine ta ce mutane, ma'ana tana nufin abokan zamanta za su fi koma gida ne da ibada guda biyu, ibadar umara da kuma ibadar aikin haji radiyallahu anhunna. Wa asduru bi nusukin, ni kuma zan koma gida da aikin da wato ibada guda daya. Fa adina laha hina izin, to da ta kawo wannan korafin dai shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata izini bi qaulihi, da fadin sa idha tahurti, idan kin yi tsarki fa khuruji ila tan'im, to ki tafi zuwa tan'im. Tan'im wani guri ne tsakaninsa da Makka, an ce ya kai mil hudu, wato guri ne wanda ana daukan harama, wato abin nan da haka. At-Tan'im guri ne tsakaninsa da Makka mil hudu ne. Sai annabi ya ce to ta fita daga cikin garin Makka ta tafi zuwa wannan gurin da ake kira Tan'im, ya ce fa ahilli, sai ki dauko haramar umara din, thumma atina bi makani kaza, sannan ki zo ki tarar da mu, muna nan muna jiran ki a guri kaza. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada mata wani guri. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadithi na 1787, haka Imam Muslim a hadithi na 1211 shi ma ya fitar da wannan hadithin. To kaji wannan shine qadiyar Nana Aisha radiyallahu anha. Dan haka sai mala ya ce fa man kana da halatuha ka halatiha, duk wanda halinta ya zamto kamar irin halin Nana Aisha, min al-ihram bil umrati, na yin harama da yin umra, thumma mana'a hal haidu, sannan sai jinin al'ada ya hana ta min muwasalatiha, na sadar da wannan umarar tata, fa hajjat, wannan ya tirsasa mata yin aikin hajji mufridatan ifradi, jaza laha isti'malu hadhihi ar-rukhsa, to ya halatta ta shiga cikin rumfar wannan sassaucin ita ma ta yi haka. Ma'ana kenan kaga ba kamar yanda yanzu za ka ga mahajjata kawai in mutum ya gama aikin hajji kuma daga baya sai je umara, irdaf kenan. To shine aka ce wannan baya cikin aikin magabata. Asalin irdafi ma kaji matsalar Nana Aisha ce, ita ma sai da annabi yayi yararrashe ta cewa kada ba sai ta yi ba, ta nuna cewa ita dai yan abokan zamanta za su koma da ibada guda biyu, ita za ta koma da guda ɗaya. Annabi ya ce to ta je ta yi irdaf din. To sai mallaka yake cewa duk wanda halinta ya zamto irin halin Nana Aisha ne, to ita ma za ta yi haka. Ma'ana kenan duk wanda ta yi niyyar tamattu'i, to kaga tamattu'i umara za ta fara yi, bayan ta yi umara sannan sai ta dawo ta yi me, sai ta yi harama da aikin hajji. To in lokaci ya kure, ma'ana lokacin da ta zo ta yi niyyar umara, sai jinin al'ada ya zo mata, sai ya zamto ba za ta iya gama jinin al'adan nan ta zo ta yi umara sannan ta yi harama da aikin hajji ba, wannan yasa ba ta da zabi sai ta yi ifradi. To ita ma za ta iya yin wannan salan na Nana Aisha radiyallahu anha. Na fata an gane, ita ma sai ta yi aikin hajjin ifradi din in ya so daga bisani, sai kuma ta yi umara dinta daga baya. To wannan duk wanda ta zamto ta samu kanta irin halin da Nana Aisha ta samu kanta, to za ta iya yin irdafi. Wannan shine sassaucin da aka yi. Wa inaktafat bil hajj wahdahu fala haraja alaiha, in kuma ta wadatu da aikin hajjin ma da ta yi shi kadai, to wannan babu wani laifi a kanta aidan. Wala yalzamuha hadiyun, kuma babu wata hadaya da za ta yi, kama la yalzamu min man afradal hajja, kaman yanda wato hadaya ba ta lazumta ga wanda ya yi ifradi a aikin hajji. Da haka wanda ta yi irdafi ita ma ba wani ai ba wata hadaya da za ta yi. Kuna fuskantar karatun ko? Wa amma tashri'ul irdafi bil umrati, amma game da shar'anta goya umara ba'da hajjil ifradi, bayan mutum ya yi aikin hajji na ifradi umuman, a ce ya shafi kowa da kowa, kowa ma zai iya yi, fa huwa mimma la asla lahu, wannan yana daga cikin abinda ba shi da tushe, ba shi da asali a addini, wallahu a'lam. Da haka irdafi ba shi da asali a addini, amma duk wanda take da larura irin ta Nana Aisha za ta iya yin me irdafi bayan ta yi ifradi. Mafhum? Masala ta fito? Wa hadha qaulul allama ibn baz, wannan shine ra'ayin al-allama ibn baz rahimahullahu ta'ala, kaman yanda in ka koma cikin tawdihul ahkam na sharhin bulugul maram na al-bassam mujalladi na 3 shafi na 247 zaka ga wannan bayanin. Al-qaulu thani, yanzu mun ji qauli na farko cewa wayanda suka tafi akan ifradi ya tamattu'i da kirani falala, an fuskanci hujjojinsu. To sai mallaka ya ce alƙaulu thani, akwai ƙauli na biyu. Wa zahabal hanafiyatu, mazhabin hanafiya Imam Abu Hanifa su sun tafi ila afdaliyatil qiran, su sun tafi akan fifikon aikin hajjin kirani akan ragowar. Liman saqal hadaya, ga duk wanda ya taho da abar hadayarsa, duk wanda ya koro dabbarsa ta hadaya. To gaskiyar magana Imam Abu Hanifa yana ganin yin hajjin kirani shi yafi falala a wajensa. Wa huwa riwayatun an Ahmad, kuma wannan riwaya ce da aka samu daga Imam Ahmad rahimahullah. Wastadallu, su ma sun yi hujja bil adillatil atiya, da dalilan nan masu zuwa. dalili na farko suka ce ma tabbata anin nabi sallallahu alaihi wasallam, abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu annabi sallallahu alaihi wasallam ahalla bi hajjin wa umratin, yayi harama da aikin hajji da umara ne a hade, kama fi hadithi Anas radiyallahu an, kama yanda yazo cikin hadithin Anas, Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda, yace sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yace ni da kaina naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa labbaika umratan wa hajjan, ya Allah na amsa maka zan yi umara da aikin haji, ma'ana yayi niyyar kirani kenan. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 4354, Imam Muslim hadisi na 1222. Wannan shine hujjarsa ta farko, shine annabi sallallahu alaihi wasallam me yayi kirani, an fahimta. Hujjarsa ta biyu suka ce anna alal qarini anna alal qarini daman, ai wajibi ne ga wanda yayi aikin hajjin kirani sai ya zubar da jini, ma'ana sai yayi hadaya, wa huwa damu ibadatin la dama jabran, an gane ko? Suka ce wannan jinin da mahajjaci aka ce wanda yayi kirani, wannan jinin da zai zubar ai jini ne na ibada, ba jini bane na dora wata karaya, ba aikin hajjin nasa ba wa karyewa yayi ba, ba wani gibi aka samu da tasgaro ba a aikin hajjin sa da ya zubar da jini, a zubar da jinin shi ma wata ibada ce mai zaman kanta. Kaga wannan kam, wato suna kaman mai da martani ne ga wancan ra'ayin na farko wanda suka ce ifradi yafi, ai kaga sun ce saboda shi ifradi ba a yin me, ba a zubar da jini, saboda me? Saboda kamalarsa, sai ya nuna kenan kaman kirani zubar da jinin da ake ana zubarwa ne saboda rashin me? Kamala. Kun fahimta? Wai saboda ba shi da kamala shi yasa sai an hada ma da zubar da jini kan ya cika. To shine sai su kuma masu cewa kirani yafi falala, sai suka ce wannan zubar da jinin ba wai dan aikin hajjin bai cika bane, a shi ma zubar da jinin ibada ce ta musamman, li'annahu lam yaf'al haraman, domin ai mutum mahajjacin wanda yayi aikin kirani ai bai aikata wani haramun ba, ai na dauka sai mutum ya aikata laifi ko ya aikata haramun ake cewa ya zubar da jini, to shi mai kirani ba wani laifi da yayi, amma kuma aka ce duk wanda zai kirani ya zubar da jini, kaga kenan zubar da jinin sa na ibada ne ba na laifi bane, fa huwa yajma'u bidhalika baina umratin wa hajjin wa damin, da kaga shi goma da goma sai dan gata yayi, ya hada tsakanin ibadu da yawa, ga umara, ga aikin haji, ga ladan hadaya, an fahimta? Kaga yayi umara, yayi me kuma? Yayi aikin haji, sannan kuma yayi wata ibada ta zubar da jini. Alƙaulu salis, sai kuma ƙauli na uku wanda su kuma suka ce ainihin wato tamattu'i yafi falala, wa dhahaba al-imam ahmad ila afdaliyyati tamattu', imam ahmad bin hanbal shi kam ya tafi akan fifita aikin hajjin tamattu'i akan ifradi da kuma kirani, wa huwa ahadu qawlai al-imam ash-shafi, wannan kuma ɗaya ne daga cikin aqawal, wato maganganu da aka ruwaito daga Imam Shafi'i rahimahullah. Kenan kaga Imam Shafi'i kamar yana da ruwaya guda biyu kenan, akwai ruwayar da yake ganin ifradi yafi falala, akwai kuma ruwayar da suka yi muwafaka da Imam Ahmad cewa tamattu'i yafi falala, wa huwa madhhabu adh-dhahiriyya, kuma wannan sune ɗan zahiriyya, su ma wannan shine mazhabin su, wa ikhtiyaru ibn al-qayyim, kuma wannan shine fatawar da ibn al-qayyim ya zaba, wa hadha al-qawlu, wannan kaulin na cewa tamattu'i yafi ragowar falala marwiyun, shine kaulin da aka ruwaito an ibn Umar daga Abdullahi dan Umar wa ibn Abbasin wa ibn Az-Zubair wa Aisha wa jama'atin min as-salaf, da kuma wasu daga cikin magabata. Ka koma cikin Al-Muguni mujalladi na 3 shafi na 260 da Al-Majmu' mujalladi na 7 shafi na 150 da shafi na zuwa shafi na 152 da kuma Al-Muhalla mujalladi na 7 shafi na 99 da kuma Zadul Ma'ad mujalladi na 2 shafi na 177, zaka ga wannan maganganu da malamai suka yi. Wastadallu bima yali, su kuma wayannan sun yi hujja ne bima yali da abubuwan da zamu ji. Na farko suka ce anna tamattu'a, shi aikin hajjin tamattu'i huwal madhkuru fil qur'an, ai shi ne ma aka ambata a cikin alqur'ani duna gairihi ba wanin sa ba, min al ansaki cikin sauran nau'o'in aikin hajjin. Qala ta'ala, ai ubangiji ta'ala ya ce faman tamatta'a bil umrati, duk wanda yayi tamattu'i ta hanyar yin umara ilal hajji zuwa aikin hajji, famasta isara min alhadi to zai yanka abin da ya sawwaka na hadaya kaga Allah yace famanta matta wanda yayi tamattu'i bil umrati ta hanyar yin umara ilal hajji sannan ya sabe zuwa aikin haji famasta isara min alhadi kaga aikin tamattu'i shine wanda sunan sa ya zuwa cikin alqur'ani aya ta 196 nabiyu suka ce wa qalu suka ce innan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata aikin hajjin ainihin wato tamattu'i kama fi hadisi Aisha kama yanda yazo cikin hadisin da na Aisha radiyallahu anha tamatta'a annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al hajji suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamattu'i ne yayi umara zuwa aikin hajji wa tamatta'a an-nasu ma'ahu kuma sahabban da suke tare da shi su ma suka yi tamattu'i wannan hadithin hadithi ne wanda Imam al-Bukhari hadithi na 1692 ya ruwaito da Imam Muslim hadithi na 1237 yace wa mithluhu haka kwatankwacin wannan hadithin wa mithluhu an ibn Umar an ruwaito irin wannan hadithin daga Abdullahi dan Umar wa Imran bin Husayn da Imran bin Husayn radiyallahu anhuma shi ma ka duba Imam al-Bukhari ya ruwaito riwayar su hadisi na 1572 da kuma hadisi na 1226 wadh-dhahiru zancan da yafi bayyana annal maqsuda bit tamattu'i huna huwa al-qiran gaskiya abinda ake nufi da tamattu'i a wannan hadisin da muka karanta yanzu ana nufin qirani fa innahu domin yanda sha'anin yake yutlaqu alaihi zalika shi ma qirani ana fassara shi da tamattu'i yu'ayyiduhu abinda zai karfafu wannan magana hadithu Anas as-Sabiq hadisin Anas da ya gabata fi ihlalihi sallallahu alaihi wasallam bi umratin wa hajjin ma'an inda yace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi harama da umara da aikin haji a hade kuma mun karanta cewa aikin umara da haji a hade ba tare da an raba ba shi ake kira da wani irin aikin haji shine qiran wasu suna qirani ba qiran ne ko qiran wannan shine qirani to kaga kenan wannan lafazin da aka ce tamatta annabi sallallahu alaihi wasallam bil umrati ila al haji da wannan mazhabi na uku suka yi hujja da wannan hadisin sai aka ce a gaskiyar magana wannan wato tamatta annabi sallallahu alaihi wasallam ana nufin annabi yayi qirani annabi qirani yayi saboda hadisin Anas hujja ta uku suka ce wa annahu yajtami'u fihi al-hajj wal umra suka ce domin abin da yasa kuma daga cikin dalilan da yasa suka yi ganin ainihin wato tamattu'i yafi falala suka ce annahu yajtami'u fihi al-hajj wal umra aikin haji da umara duk suna taruwa a cikin sa fi ashhuril hajji a watannin aikin haji ma'a kamalihima tare da cikar su wa yusrihima wato tare da cewa wannan ibada ta tamattu'i a hada aikin haji da umara a cikin watannin aikin haji wato akwai kamala a cikin wannan aikin hajin wa yusrihima ga kuma sauki yana da sauki domin zaka yi umaraka ka warware haramaka ka sa kayanka na gida a ranar 8 ga wata yau tarwiya ka sake yin wata niyyar ka kuma sa ihraminka ka shiga aikin haji suka ce akwai sauki a cikin wannan wata kadimil hadi sannan kuma ga gabatar da hadaya shukran lillahi ita kuma wannan hadayar godiya ce ga Allah ta Allah madaukakin sarki ya hada maka dama guda biyu a watannin aikin haji duk kai ibadun guda biyu kai umara ka zo ka dan samu hutawa daga baya kuma duk Allah ya ara ma lokaci ka zo kai aikin haji da haka wannan hadayar da mutum yake yi shi ma ba dan aikin hajin bai cika ba hadaya ce ta shukran lillahi ala zalika ma'ana godiya ga Allah akan haka malamai kenan kana jin bayanan sai kwana kana irin wannan karatun zaka dinga jin dadi kaga wani suka kaga farko muka ce Malik da Shafi'i suka ce ifradi yafi falala sai kawo dalilan su na fata an gane to haka ake so ka koyi irin wannan tsarin ka dinga baka kwanka sai da zakara duk abin da zaka yi da sunan addini ya zama kana da dalili ko hujja ba haka ake yi da molan kaba ba kuma zazzare ido bane al'amarin an fahimta ba kuma wa'in bane kawai ga dalili kaga su da suka ce ifradi yafi falala ga hujjar su wayansu su kuma suka ce a tamattu'i a qirani yafi falala kamar Imam Abu Hanifa shi ma ya kawo dalilan sa sannan mazhabi na uku mazhabin Imam Ahmad suka ce tamattu'i yafi falala su ma suka kawo dalilan da suke ganin ita ce madogara su na cewa tamattu'in nan yafi falala an gane wannan ko na hudu suka ce wa annahu sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam tamattu'i shine sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kama qala ibn abbas kaman yanda abdullahi dan abbas ya fada an abi jamra qal tamatta'tu abi jamra yake cewa nayi aikin hajjin tamattu'i fanahani nasun an zalika sai wasu suka hana ni wasu mutane sai suka hane ni yin tamattu'i fa sa'altu ibn abbas sai na tambaye abdullahi dan abbas fa amara ni biya nace ina so zan yi aikin hajjin tamattu'i amma an ce mun wai kar in yi shi ba shi yafi ba sai abdullahi dan abbas ya umarce ni yace ka je kai tamattu'in ka fara aitu fil manami yace sai ne mafarki ka anna rajulan yaqulu li a cikin mafarkin kaman sai naga wani mutum yana ce mun hajjun mabarurun wa umratun mutakabbala wato aikin hajji ne kubutacce kuma umara ce karbabbiya ma'ana kaman ana masa albishir cewa tamattu'in sa yayi karbabbe ne kuma fa akhbartu ibn abbas yace sai na bawo abdullahi dan abbas labari cewa bayan ka bani fatawar inje in yi tamattu'in nan ga mafarkin da nayi fa qala sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam sai abdullahi dan abbas yace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yin tamattu'i an bayyanta ko yace sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne yin tamattu'i wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 1567 imam muslim hadisi na 1243 wa annahu sallallahu alaihi wasallam amara bihi as-sahabatu jaziman bil amr hujjatu tabiyar suka ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa da yin tamattu'i jaziman bil amri ta hanyar ba su umarni yankakke akan kawai su je su yi aikin hajjin tamattu'i fa an jabir radiyallahu an an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda kwale yace hajjina ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun yi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau masaqala badana ma'ahu ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koro dabbarsa ta hadaya tare da shi wa qad ahallu bil haji mufradan domin a lokacin sun yi harama da aikin haji ne kawai ma'ana sun yi niyyar ifradi fa qala lahum sai annabi yace da su hallu min ihramikum ku warware wannan haramar taku bi dawafil baiti ta hanye zuwa ku yi dawafi a dakin Allah wa bainas safa wal marwa ku yi sa'i tsakanin safa da marwa thumma aqimu halalan sannan ku cika bada zama a matsayin wadanda ba masu harama ba ma'ana in kun gama umara sai ku warware haramaku hatta idza kana yawmut tarwiya ku jira har sai ranar 8 ga watan Zulhijja fa ahallu bil haji sai kuma ku yi haramar aikin haji wannan wani irin aikin haji ne kenan na'am tamattu'i ne ko waj'alu allati qaddamtum biha mut'atan sai ku sanya abinda kuka riga kuka gabatar qaddamtum biha kuka gabatar mata mut'atan ya zama tamattu'i qalu sai suka ce kaifa naj'aluha mut'atan to ya zamu mai da aikin hajjin ya zama tamattu'i wa qad sammaynal hajj bayan mun riga mun ambaci aikin hajji ma'ana mun ambaci ifradi fa qala sai annabi ya ce if'alu ma amartukum bihi kwaman ne wannan ko ba kwaman bane sun dan kawo cewa to ai ya mu aikin Allah mun riga mun yi haramar fa ifradi yace nace ku yi abinda na umarce ku da shi falawla anni suqutul hadaya nima ba dan na koro dabba ta ta hadaya ba la fa'altu mithla alladhi amartukum bihi da nima na aikata irin abinda na umarce ku da shi yanzu bisa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi me tamattu'i to wannan yana daga cikin hujjojin malaman nan na uku da suka ce ai ina tamattu'i yafi falala domin annabi sallallahu alaihi wasallama umarni ya bayar kuma umarnin da ba a buƙatar ka dan yi wani abu ko ka ce wani abu kawai umarni ne kai tsaye wannan hadisin shi ba hadisi ne wanda ke Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1568 Imam Muslim hadisi na 1216 sai malai ce al-qaulur rabi' akwai kuma wani kauli na hudu mun ji na farko ifradi yafi falala na biyu kirani yafi falala na uku tamattu'i yafi falala yanzu ka dauka bana an biya ma ko Allah ya sa ka biya aikin haji wanne zaka yi ka dai ji maganganun malamai wasu sun ce ifradi wasu sun ce kirani wasu sun ce tamattu'i to kila mu karanta wannan kaulin na hudu kila zaka dan samu wata makama ta ina zaka karkata sai ya ce alqaulur rabi'u qauli na hudu a tafsilu shine fayyacewa wa huwa ikhtiyaru shaykh al-islam ibn taymiyah kuma wannan kaulin na hudu na fayyace cewa shine ra'ayin shaykh al-islam ibn taymiyah rahimahullah wa qad lakhasa kalamahu abu malik abu malik a cikin sahihi fiqhus sunna yayi khulasa ma'ana ya takaita maganar ainihin wato shaykh al-islam fin nuqat at-taliya a wadannan nuqutodin masu zuwa magana tana da tsawo amma shi Abu Malik a cikin sahihi fiqhus sunna yayi kokarin dunkule wannan sako ko magana ta Sheikhul Islam a cikin waɗannan nukudodin masu zuwa nukuda ta farko annahu yanda al'amarin zai zama idza afrada al-hajj bi safaratin idan mutun yayi ifradi ya ware aikin haji a tafiya wal umrata bi safaratin kuma umara ita ma a tafiyar ta musamman fa huwa afdalu to gaskiya wannan yafi falala min al-qiran sama da kirani wacce matu'i al-khas da kuma tamattu'i kawai an gane ko misali mutun cikin watan Shawwal an gane sai mutun ya biya yaje umara ya sai tikitin sa da komai da visa yaje umara da yayi umara kuma ya gama umara sai ya hawo jirgi ya dawo gida lokacin aikin haji kuma ashe ya biya kudin aikin haji lokacin za a fara daukan alhazai sai aka kuma daukan sa a jirgi ya kuma komawa sai kuma yaje can sai umar ayi aikin haji shi kadai kaga wancan na farkon tafiya ce mai cin gashin kanta zuwa yayi umara ya dawo wannan kuma na biyin komawa ya sake yi a tafiya mai cin gashin kanta yayi mai aikin haji kawai to in har mutum ta irin wannan yayi hajjin sa da umararsa to wannan yafi me yafi yayi kirani da me da tamattu'i domin kirani da tamattu'i dai yayi su ne a tafiya nawa a tafiya daya an gane wannan to wannan tafsilin na farko kenan yake cewa wa tamattu'il khas bi safaratin wahida wa huwa idza kana qad itamara shine idan ya kasance yayi umara qabal ashhuril hajji tun gabanin watannin aikin haji qala wa hadha huwa al ifrad alladhi fa'alahu Abu Bakr wa Umar wa Ali to da kaji an ce sayyidina Abu Bakr khulafa sun yi ifradi a aikin haji irin wannan sukai zuwa sukai umara suka dawo kuma suka sake komawa a wata sabuwar tafiya sukai aikin haji suka dawo an gane ko da haka in kaji an ce khulafa'ur rashidun sun yi ainihin wato abin nan sun yi ifradi to kaji irin ifradin da suka yi nuqta ta biyu wa amma Sheikhul Islam yace amma idza arada an yajma'a bainan nuskain idan mahajjaci ko maniyaci yana so ne ya hada tsakanin ibadun guda biyu al-hajj wal umra haji da umara bi safaratin wahida a tafiya daya wa qadima ila makkata kuma sai Allah yasa ya samu isa garin makka fi ashhuril hajji a watannin aikin haji walam yasuqil hadaya kuma bai tafi da abin hadayarsa ba fatamattu afdalu lahu a gaishe ka Sheikhul Islam to yin tamattu iya fi falala gare shi idan mutun son so wanda yafi falala shine yaje umara a tafiya ta umara ya dawo ya kuma komawa yayin aikin haji a tafiya ta aikin haji ita kadai idan kuma a tafiya ɗaya duk mutun yake so ya jefi tsuntsu biyu da dutse nawa daya so yake yayin umara yayin aikin haji a tafiya kwaya daya to kuma sannan sai Allah yasa ya samu isa garin Makka da wuri ya je lokacin da akwai lokacin da zai iya yin umara sannan daga baya kuma ya zo yayin aikin haji to wannan kuma gashi dama bai je bai kora abin hadayarsa ba to shi kuma fatamattu afdalu lahu yin tamattu yafi falala gare shi nuqta ta uku wa idza arada an yajma'a bainan nuskain idan kuma maniyaci yana so ya hada tsakanin ibadun guda biyu aikin haji da umara bi safaratin wahida a tafiya daya wa yasuqul hadaya kuma ya koro dabbarsa ta hadaya fal qiranu afdalu to yin kirani shi yafi falala iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haythu qarana wasaq al hadaya inda yayi kirani amma fa ya kora dabbarsa ta hadaya an bayyana kenan duk wanda Allah ya sa lokacin da zai tafi da abarha da yasa ya tafi kuma so yake a tafiya ɗaya ya hada ayyukan hajj wato ayyukan ibadar guda biyu wanne yafi falala kenan na'am kiran ko ba ku gane karatun ne kiran yafi falala ko idan kuma Allah ta'ala ya kaddara ya samu zuwa aikin hajjin da wuri sannan a tafiya ɗaya yake so ya hada aikin hajjin da umara kuma bai riga ya tafi da abin hadayarsa ba wani aikin hajji ne yafi falala gare shi tamattu'i an gane wannan thumma sai malai yake cewa thumma ayyuhuma afdalu to a cikin guda biyun nan wanne yafi falala yanzu shi kam ifradi inda zai fi falala shine inda mutum zai je umara daban ya dawo gida lokacin aikin haji ya kuma siyan ticket ya kuma koma yin aikin haji to anan ifradi ya fi me amma tun daga wa'annan guda biyun su suka fi falala in ka cire ifradi to a cikin su su biyun da tamattu'i da kirani wanne ya fi falala an ya suqal hadaya wa yaqrinu au an yatamatta'a bila sauqin lil hadi wa yahillu Sheikhul Islam kenan yake cewa a cikin guda biyun wanne yafi falala shin ya kora dabbarsa ta hadaya alaba shi yayi kirani shi yafi falala ko kuma yayi tamattu'insa ba tare da ya kora dabbarsa ta hadaya ba in yaso in yayi aikin umara sai ya warware haramarsa in lokacin aikin haji sai ya sake sabon ihrami sai ya shiga yayi aikin haji qala sai ce haza mawdi'u ijtihadin to anan ne malamai suka yi ijtihadi li ta'arudi makhtarahu Allah ta'ala sabida an samu ta'arudi kaman cin karo tsakanin abinda Allah ta'ala ya zaba li nabihi ga annabinsa ma'a makhtarahu nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi tare da abinda shi kuma manzon Allah ya zaba wa sahabbansa wallahi karatun akwai dadi ni da ina jin dadin sa ban sani ba ko kuna fuskantar sa yanda nake fuskanta na fata an gane yanzu kirani ne yafi falala ko kuma tamattu'i ne yafi falala domin dai shi kirani shine aikin hajjin da Allah ya zaba wa annabinsa shi kuma tamattu'i shine aikin hajjin da annabi ya zaba wa sahabbansa wa mala sallallahu alaihi wasallam ila al-awwal an gane ko wa mala rahimahullah ila al-awwal sai Sheikhul Islam rahimahullah sai ya karkata ila al-awwal zuwa na farkon wanne ne na farko na'am wan zabin da Allah ya yi wa annabinsa ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 26 shafi na 85 zuwa na 91 zaka ga faddan bayani da Sheikhul Islam yayi sannan ka koma cikin khulasar da Abu Malik yayi a cikin sahihu fiqhu sunna a mujalladi na 2 shafi na 168 to sai malam shi kuma doctor ainihin wato doctor Muhammad Mansur hafizahullahu ta'ala sai ya ce wal jam'u hasanu wannan jam'in da Sheikhul Islam yayi gaskiya yana da kyau lakin to malam shi ma zai faɗi nasa ra'ayi sai ce sai dai ma taqdimit tamattu'i fil afdaliyati ala al qiran yace wannan jam'in da Sheikhul Islam yayi a wannan mas'ala yana da kyau amma fa tare da gabatar da tamattu'i a falala sama da kirani anan ne suka sha bamban da Sheikhul Islam domin shi Sheikhul Islam me ya fifita a tsakanin guda biyun ya fifita kirani ne akan to sai doctor ko professor yake cewa a'a wannan jam'in na Sheikhul Islam yayi kyau amma fa tare da gabatar da tamattu'i a wajen falala sama da kirani لأن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته خير لهم دومين أبند منزان الله صلى الله عليه وسلم يزاقا والأمة سشي في موسى الهير وأما الكران الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضد شوا كراني شين أبند الله تعالى يزاقا والنبن سا تعيشي كنس النبن دا كنس ياتي لو أني سقط الهدية لفعلت مثل الذي أمرتكم به نيما دن نازو دا أبن هداياني بعدن ناكورو دباتا تهدايا با دا نيما زني إرن أيكين حجن دنا أمر چيكو دشي وانا إرن أيكين حج يا أمر چي صحابيسي تمتعي والعلم عند الله أما سينك نماني يشي كاجي تتونا ودا أكي in kaje kuma sai ka kalli wannan karatun ka ga wanne za ka yi
malam na na farko
na'am
sai dole sai ji shamshi shekara
wanne
na kai umara da ban kai a
cikin eh mana ai shine ake ga ma kai a cikin yawa a cikin ko shawwal ko kafin shawwal din ma irin ta ramadan din nan mutun ya zamto dai a shekara guda kaje kai umara sannan ka sake komawa kai aikin haji in Allah ya sa kana da wadata da zaka iya yin haka kowace ibada kai mata tafiyar ta musamman to wannan ba mai falala sama da wannan an gane ko kowa ya sani umara bana ina jin ta kai wajen miliyan 1 da malam Muhammad miliyan nawa ce Allah shi ka fata malam ta kai 2 ko miliyan 1 da rabi miliyan 1 to kaga miliyan 1 da 200 kuma naji magana aikin hajjin ana wajen miliyan 2 da rabi ne ko zuwa miliyan 3 to yanzu kaga akalla wajen miliyan 5 dai mutum zai abun nan to kaga wani miliyan 5 ai kaman naira 500 ce kai a wajen ka saboda ka zai iya dauki kudin sa ya je umara ya dawo sannan lokacin aikin haji ya kuma koma yin aikin haji to in mutum yana da wannan zarafin da zai wannan to wannan shi ya fi falala an gane in kuma ba hakan ba to sai mutum ya dawo kan wayannan guda biyun ko kirani ko tamattu'i shi ma daga karshe dai tamattu'i yafi kirani falala domin shine abinda manzo Allah ya zaba wa al'ummar sa sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace ihramur rajul to sai haramar namiji qala al-musannif wa ihramur rajuli fi wajhihi wa ra'si wajen haramar namiji inda aka haramta masa ya rufe shine fuskarsa da kuma ainihin wato kansa fa ya harumu alaihi satruhuma sitirce su haramun ne ga mahajjaci bima yu'addu satiran da dukkan abinda ake iya lissafa shi a matsayin mai sitircewa kal imamati kamar rawani wal khirqati da wani kyalle kamar hankaci wa kullu ma yuntafa'u bihi da dukkan abinda za a iya amfani da shi minal harri na kare zafin rana wal bardi ko kare sanyi to an hana mahajjaci yayi amfani da shi wajen rufe kansa ko fuskarsa da shi to sai malam zai sharhin wannan magana ta Abul Hasan Ash-Shazili sai ce amman ra'su amma game da lillibe kai fa yustafadu man utaghdiyatihi za a iya fa'idantuwa da hani da yazo na lillibe shi kan min hadisi ibn Umar daga hadisin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma anna rajulan qala wani mutum yace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma yalbasul muhrimu min athiyab me ya kamata mai harama da aikin haji ya sanya na tufafi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yalbasul qumusa kada mai harama da aikin haji ya sanya riguna haka kenan duk wata nau'i na riga ta shiga cikin al-qumusa walal ama'ima kada mai niyya da aikin haji ko mai harama da aikin haji ya sanya rauna wato rawani jam'i na rawani ko walal sarawilatu kuma kada ya sanya wando wandina walal burnus kada mai niyya da ko mai harama da aikin haji ya sanya riga ƴan maroko ita ce burnus wato wata riga jallabiya ce amma mai hada da hula daga ƴan maroko suna sata ko to wannan ita ake kira burnus walal khifafa haka kada mai niyya da harama wato mai harama da aikin haji ya sanya hoppi illa ahadun la yajiduna alayn sai dai ga mutumin da bai samu budaddin takalma guda biyu ba kaman silifa fal yalbas khuffain to sai ya sanya hoppi wal yaqta'ahuma amma ya yanke hoffin asfala minal ka'bayn ya koma ƙasa da idin sawunsa tunda hoffin yana da tsawo yana zuwa hakan ƙaurin mutum to sai mutum ya sa abin yankewa sai ya yanke shi daidai idin sawunsa ta yanda zai iya zama kamar takalmin sanyawa yana zirawa yana cire yana sawa yana cirewa an gane ko wala talbasu min athiyab shay'an massahu za'faran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayanin abinda mahajjaci ba zai ba yace kada mahajjaci wato mahajjata su sanya tufafin da aka fesa masa turaren za'faran awars ko kuma turaren wars wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1542 Imam Muslim hadisi na 1177 wa hadha fi taghdiyati bi mulasikin wannan game da lillibe kai ko fuska bimala sikin da abin da yake a damfare yake damfara da kai ko fuska kama masalal musannif kaman yanda mawallafin ya bada misali bil imamati da rawani wal khirqati da wani dan kyalle ko yanki na'am haka yake wal qalansu watu kadhalika kaga tagiya ko hula ita ma haka take domin ita ma tana damfarewa akai ko amma taghdiyatu bi munfasilin amma lillibe kai da abin da yake ba amanne yake da kai ba abin da yake wato arabe da kai kalmizallati kamar lema ko almizallati abin inuwa wato in ka koma za ga almizallatin da ash-shamsiyya duk kusan lema din ci an gane ko kalmizallati wash-shamsiyyati kamar lema kaga ai mutun ya lullube kansa amma kuma ai lema ba saukar da yayi ba a jikin sa take ba daga tai masa inuwa ko awul julusi fi sayyaratin ko zama cikin mota kaga shi ma mutun ya shiga mota ai kaga za ta yi masa me rumfa za ta yi masa inuwa aw ta hata shajaratin ko karkashin bishiya wa nahwi hada makamancin wadannan fala ba'sa bidzalika insha Allah babu laifi dan mutun ya lullube kansa da wadannan insha Allah li hadithi ummul husain سبب حديث أم الحسين رضي الله عنها قالت تي حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع تتي ناي أيكن حج بنقوانا تارد منزن الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة سينغا أسامة وبلالا دبلال رضي الله عنهما الله يكارا مسيدا وأحدهما ديدغة شنسو akhidun bi khitam naqatihi sallallahu alaihi wasallam yana rike da linzamin taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akhar dayan kuma rafi'un thawbahu ya daga tufafinsa yasturuhu min al har yana sitirce annabi yana lullube shi daga zafin rana ma'ana yayi masa kamar lema da tufafinsa hatta rama jamratul aqaba har annabi sallallahu alaihi wasallam yaje yayi jifan jamratul aqaba wannan hadithin imam muslim ya ruwaito shi hadithi na 1298 kaga da wannan hadithin sai ya nuna abinda zai lullube kai wanda ake yake damfaruwa da kai shi aka hana amma duk abinda yake ba a damfare yake da kai ba kamar lema babu laifi ko tufafin da aka yi wa mutum inuwa da shi wanda ba a damfare yake a jikinsa ba wannan duk babu laifi saboda wannan hadithin wa ammal wajhu amma game da fuska da malam ya kawo cewa ihramin namiji fuskarsa ce da kansa to mun ji magana kai sai fuska sai ce fa mazhabu abi hanifa mazhabin imam abi hanifa wa malikin da imam malik rahimahumullah Allah ya musu rahama huwa hurmatu taghdiyatuhu su sun tafi akan haramcin lullube fuska lil muhrim ga mai harama da aikin haji ba zai lullube fuskarsa ba وروي ذلك عن ابن عمر ارويتو ايرن wannan magana daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ويمكن استدلاله بزياده وردت في حديث المحرم واتو ويمكن زي iya yuwa kuma alistidlal lahu ay hujja da shi biziyadatin da wani ƙari waradat da wannan ziyada ƙarin yazo fi hadith almuhrim a cikin hadisin mai haraman nan allazi waqasathu naqatuhu wanda taguwarsa ta kare wato ya fado daga kanta wuyansa ya kare ko ta fado da shi daga kanta wuyansa ya kare fa mace ya mutu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wala tu khammiru ra'sahu karku lullube masa kansa wa fi riwayatin a wata riwaya wala tu ghaddu wajhahu kada ku rufe masa fuskarsa badalal jumlatul ula a madadin jumla ta farko ta wala tu khammiru ra'sahu sai aka ce wala tu ghaddu wajhahu wa riwayatun akwai kuma wata riwaya da ta zo bil jam'i bainal jumlatayn wanda ita kuma ta hade tsakanin jumlolin guda biyu wa hadhihi ziyadatu rawaha al imam muslim wannan ziyada din karin shi kuma imam muslim ya ruwaito ta fi sahihi a cikin sahihin littafin sa lakin nuzi'a sai dai gaskiya an yi ja'in ja da imam muslim fi sihatiha game da ingancin wannan ziyada din wanda ta hade tsakanin karku lullube masa kansa da fuskarsa wa bin mansa ha amma ga duk wanda ya inganta wannan ruwayar manyara akwai wanda yake ganin ikhtisasa zalika ke bantar wannan hukuncin bil muhrimil mayyit ga mai harama da aikin hajjin da ya mutu li alla yakuna zari'atan domin kadan haka ya zama wata kofa ko wata hanya ila taqbiyatir asyi zuwa ga lillibe kan mai harama da aikin haji. Ma'ana wannan ya shafi mai harama da aikin hajin da ya mutu a harama, da yana harama da aikin haji bai gama aikin hajin ba ya mutu, to shine ba za a lillibe fuskarsa ba, ba za a lillibe kansa ba. Ina fata an gane wannan hadithin wal garib. Sai malai ce abin da yake bako akan wannan mas'ala ko abun mamaki, annal hanafiyata, mazhabin hanafiya, wal malikiya da malikiya, la yarawna al man'a, su ba sa ganin hani, min taqdiyati ra'sihi, na lillibe kansa, wa wajhihi, da fuskarsa, idza tuwfiya wa huwa muhrimun, in ya mutu yana harama da aikin haji. Suna ganin babu matsala in ya mutu yana harama da aikin haji, wai su suna ganin za a iya lillibe kansa, za a iya lillibe mai fuskarsa. To sai malai ce wannan al'amari ba ko ne, domin ga hadisi an ce wala tughaddu wajahu ko wala tukhammiru ra'sahu, sannan su kuma sun tafi akan cewa ana iya lillibe wa mai harama da aikin hajjin da ya mutu, ana iya lillibe mai fuskarsa ko kansa. Ka koma cikin al-majmu' na Imam an-Nawawi mujalladi na 7 shafi na 281. Wa madhhabu aktharu ahli al-ilm, amma madhhabun mafi yawan malamai, huwa jawazu taghdiyatul wajhi, shine halaccin lillibe fuska lil muhrimi, ga mai harama da aikin haji, ittiqa'an lishamsi, dan kare fuskarsa daga rana, awul bardi ko sanyi, awul gubar ko kura. Wato saboda waɗannan abubuwan mai harama da aikin haji zai iya lillibe fuskarsa, aw nahwi zalika, ko makamancin haka, bima huwa multahifun bihi, da abinda zai iya lillibe fuskar tasa da shi. Wa hadha madhhabu Uthman bin Affan, wannan madhhabin na Uthman bin Affan kenan, wa Zaid bin Thabit, wa ibn Zubair, wa Jabir, wa ibn Abbas radiyallahu anil jami', wannan shine mazhabin su, cewa babu laifi mai harama da aikin haji ya lillibe fuskarsa saboda kare zafin rana ko sanyi ko kura. Wa alaihi jumhuru ulama'i tabi'in, kuma akan wannan ra'ayin mafi yawan malamai cikin tabi'ai suke. Wa huwa mazhabu Thawri wa Shafi'i, kuma wannan shine mazhabin Imam Thawri da Imam Shafi'i. Wa ahadul qawlaini, kuma wannan ɗaya ne daga cikin zantuttuka guda biyu fi madhhabi Ahmad, da aka samu a cikin mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal. Ka koma cikin wato Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallama na Sheikh Nasiruddin Albani shafi na 30, za ka ga wancan kaulin na farko da muka faɗa, sannan wannan magana ta ƙarshe wa ahadul qawlaini fi madhhabi Ahmad ita kuma to ita ce wannan wancan ta farkon zaka duba al-muhalla bil athar mujalladi na 7 shafi na 91 da al-majmu' mujalladi na 7 shafi na 280, sai kuma wannan magana ta karshe shine zaka duba al-mubda' wato mujalladi na 3 shafi na 140. Insha Allah zamu tsaya a lubsul khatim ko wato khatim li wa nahwihi lil muhrim, ko sai mu tsaya anan insha Allah. Abinda muka karanta yanzu madidi Allah ta'ala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.